أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله. منا ما الله سبحانه وتعالى غوديا ده يساكي تارا مو ا وانا رانا تا لاربا دومن ci gaba da wannan karatu da muka saba qawaidul qur'aniyya na sati sati yawmul shahudu ga watan rabiul thani hijra ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda shi daidai da 11 ga watan 12/2019. Muna mata Allah subhanahu wataala ya muna gaman katar cikin abin da za mu faɗa. Sati wanda ya wuce mun karanta yan ayoyi aya ta 119 daidai 111 112 113. Muna magana ne akan su lokaci yau, insha Allah kenan za mu karanta daga aya ta 119 zuwa 113, sai mu dasa akan ساتيون ديوتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
Allah subhanahu wataala yana mana bayani kenan. Sati wanda ya wuce mun bayyana ɗan ma'anoni wanda suke cikin wada Allah subhanahu wataala waqatiluhum aw waqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Mana kenan ku yi yaki dan ɗaukaka kalmar Ubangiji subhanahu wataala. Wala ta'tadu, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, kada ku yi ta'addanci, dan Allah madaukakin sarki baya son waɗanda suka kasance masu ta'addanci ne. Sai wanda ya wuce anan ne muka tsaya. Na'am. Allah subhanahu wataala anan yana mana bayanin cewa kenan ku yaki waɗanda suka yake ku. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu irin tsare-tsare wanda yake abin da ya shahi jihadi fi sabilillah, wanda su da yawa a yanzu musamman yanda koyon watsa labarai ake jihadi, ko kuma a ce ƴan jihadi a nan ƴan jihadi a can, an ma'ana salwantar da ma'anar jihadi. Kuma tunda yawan mutane ba makaranta suke zuwa ba, kenan a ina ne mutum zai san menene kalmar jihadi mu take ne? Kuma a musulunci dukkan malamai mafi yawa wanda suka littafi na fiqhu sai an yi babul jihad ko kuma kitabul jihad. Ma'ana babe ne na musamman, littahi ne wanda ya kumshi babe daban-daban-daban. Sai malumai su ce to wannan za a yi bayani abinda ya shahi jihadi, sai a arrafa shi menene ma jihadi, menene asalin shi, ta kaka ake jihadi, su waye ake yaƙa, to kaga wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun san shi ba don koyo ba a matsayin mu na masu imani dan kasancewar mu san addinin mu da kyau kuma mu rike shi da kyau saboda su da yawa yakan shiga yana sama mutun shubaha a ce musulmi ne ya yi kata kaza ai musulmi ne ya ta'addanci musulmi ne ya abu kaza to saboda haka mafi yawa mu ko mu sani ba kenan mutun zai gaskata ta kusa ko ta nesa ko da ba gaskata ba yau aka gaya maka gobe jibi aka sake gaya maka akai kamar shekara to wata ran sai shedan ya sama ya ce ko dai haka ne to shikenan an cika yaki to saboda haka akwai hadisi wanda yake na Imam Muslim daga Burda yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu kenan daidai wajen ma'anar wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadi yake cewa ugzu fi sabilillah qatilu man kafara billahi mana ku yi yaki dan ɗaukaka kalmar Ubangiji madaukakin sarki to ba dan komai ba wannan shine jihadi fi sabilillah qatilu man kafara billah kuma wanda ya kafirce mu Allah shine za ku yaka ugzu wala taghullu haka kuma ku yi yaki kada ku yi sata a cikin dukiya ta ganima kahin araba wala taghdiru kuma kada ku yi mana cin amana ana tare da wasu jama'a ana yaki da su idan an yi sulhu cewa yaki ya tsaya ko kuma ba za mu yake ku ba kuma ba za ku yake mu ba to kada ku saba alƙawari wata ran ku lallabe su ku yake su to wanda duka ya saba ma yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wala tumathilu kuma kada ku yi ciccire wasu gabobi na mutum bayan an kashe shi musla wala taqulu walidan kuma yaro dan karami shi ma ba a kashe shi to wannan yana daga cikin tsare-tsare wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabban shi a cikin jihadi fi sabilillah akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ba'asa juyushahu qala ukhruju bismillahi qatilu fi sabilillahi man kafara billah la ta'tadu wa la taghullu wa la tumassilu wa la taqtulul wuldana wa la ashabus sawami' wannan hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya aika mayakan shi sai ce musu to ku huta da sunan Ubangiji kenan wanda yaki na fi sabilillah ba dan wata kabila ba ta hawo wata kabila ko dan wata kasa ta hawo wata kasa ko wasu jama'a samu wata riba a wasu jama'a ko kuma dan ayi dan a samu ganima dan ayi dukiya ko dan ayi kudi wannan duka ba a kiran shi jihadi duk wanda ya tafi sabilillah wannan shi ake cewa jihadi jihadi fi sabilillah kuma wanda zai yaka shine wanda ya kafirce mu Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce kada ku ta'addanci mana kada ku ha'inci kada kuma ku dauki dukiya wanda ba taku ba lokacin da aka yi jihadi aka yaki wasu kada a kashe yara kanana haka kuma wanda yake mai bauta irin kamar malami na Kirista wanda yake cikin coci to wannan shi ma duka bai zace ba a kashe su to wannan irin tarbiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantar da sahabbai lokacin da yake aika su zuwa jihadi fi sabilillah kuma Allah subhanahu wataala ce wa qatilu fi sabilillah sai ya ce mi allazina yuqatilunakum kenan za ku yaki ne saboda dauka ubangiji daukalma ubangiji amma suwa za ku yaka allazina yuqatilunakum wadanda suke yaka ku wala tatadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin sai kalma ta gaba wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl mala abul aliya da mujahid da Sa'id ibn Jubair da Ikrima da wasu daga cikin malamai suka ce anan abin da ake ne da fitina shine ashirk mana gama Allah da wani ana bauta ma Allah madaukakin sarki kuma ana bautata ma wani to wannan yayi kisa da ce mutum mushriki ne gara ma a ce ya mutu saboda bai da wani amfani aikin da zai aikata bai amfana mishi komai ko da sunan shi musulmi ne wannan shirka da yake yana lalata mishi aiki yana mai da shi baya sai Allah subhanahu wataala ce wala tuqatiluhum inda almasjidil haram akwai ruwaya wanda ya inganta daga cikin ruwaya ta Imam Bukhari da kuma ruwaya ta Imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna hadhal balada haramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard garin Makka Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya haramta shi tun ranar da aka halicci sama da ƙasa فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كما كان أنا أمسينا حرام وكما كان أنا أمسينا حرما wanda abubuwa da yawa wanda za a yi a waje wani wuri wanda ba shi ba to a wajen shi yakan kasamanto haramu ya zama laifi sallallahu alaihi wasallama yace kuma daga yau har zuwa ranar tashar kiyama wala yahillu li illa sa'atan wala yahillu illa sa'atan min nahar annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi ma ba a halatta mishi ba sai dai wani dan lokaci kadan da lokacin da aka yi fatahu makka ina saboda haka ba karamin laifi bane a ce mutun yaje ta'addanci a makka a garin makka cikin harami ko ya kai yaki can ko kuma yaje da niyya ta cewa zai sabo Allah madaukakin sarki so da yawa idan mutun ya kulla niyyar sabo idan bai aikata ba to ba za a kama shi da laifi to amma sabanin harami ko daga nan yanzu daga nan da magaram kace kai niyyar ka in kaje makka abu kaza zaka yi to madaukakin sarki sai ya sa mala'iku sun rubuta maka wannan laifi shesa Allah subhanahu wataala ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin nuzukuhu min azabin alim ko niyya kai ba wai sai ka aikata ba saboda ku wuri ne mai sarki to sai Allah madaukakin sarki sai hana yaki aka to duk da cewa an hana yaki tsari na musulunci ba wai ba shikenan musulmai tunda haramu ne a yaki su mushrikai sai suka zo suka yake ku a cikin harami ko kuma sai ku kwance ku daga kallon su har su kashe ku gaba daya shine Allah subhanahu wataala sai yace idan suka yake ku wala tuqatiluhum inda al-masjidil haram hatta yuqatilukum fi kenan ku ba za ku yake su ba tunda wuri ne na harami to amma idan suka yake ku za ku kyale a sai Allah yace kuma sai ku yake su hatta yuqatilukum fi wa in qatalukum faqtuluhum kazalika jazaul kafiri kenan wannan yana daga cikin tsari wanda Allah subhanahu wataala ya sanya a addini kenan in wani wanda yake ya taka doka a cikin harami ya kawo hari to shikenan musulmi sun wasai su yake shi a wannan lokaci saboda shi ya fara Allah subhanahu wataala sai yace la tuqatiluhum inda al-masjidil haram illa an yabda'ukum bil qital fihi kenan Abdullahi ibn kasir sai yake cewa ku ba za ku yake su ba amma idan sun yake ku to dole ku kuma ku yake su sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim ibn kasir sai yace fa in tarakul qitala fil harami kira idan suka fasa yaki a cikin harami suka bi wannan umurni ko kuma suka hawo wannan doka akan daidai wa anabu ila alislam kuma suka meka wuya suka koma zuwa ga musulunci suka tuba akan aikin da suke na shirka ko kuma taka dokokin Allah da suke a cikin harami fa inna allaha yaghfiru dhunubahum allah zai gafarta musu zunubansu walau kanu qad qatalu almuslimina fi haramillah koda ko sun kashe musulmi a cikin harami na Allah madaukakin sarki to wannan ya wuce Allah zai gafarta musu zunubansu fa innahu ta'ala la yata'azamuhu dhanbu an yaghfirahu liman taba minhu ilayhi dan babu zunubin da yake girma a wajen Allah madaukakin sarki kawai abinda ake so ga bawa ya zo ya tuba idan ka tuba Allah madaukakin sarki sai gafarta maka duk irin zunubin da ka aikata baya girma a wajen Ubangiji madaukakin sarki Allah subhanahu wataala a hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa bawa inda zunubin shi zai kasance ya tokare sama kenan tsananin zunubi ne tun daga ƙasa har zuwa sama in ya zo ma Allah madaukakin sarki bai ba shirka da shi to Allah zai gafarta mishi zunuban shi mana kenan shirka ita ce babban abu wanda take dawomin mutum a cikin wuta kuma ita ce wanda take sa aikin mutum ya rika lalacewa kana aiki yana lalacewa kamar kana gini kuma kana rusawa Allah kare mu Allah subhanahu wataala sai ya ce hatta la takuna fitna mana kenan ku yake su hai kada ya kasance ana bota ma wani wanda ba Allah ba ana shirka da Allah to duk lokacin da aka yi zamanto ana shirka da Allah to dole ne ya zamanto akwai abin da yake na jihadi wanda yake imma jihadin nafsi ko kuma jihad bil lisan ko kuma jihad bil mal ko kuma bis silah kenan jihadi fi sabilillahi ana iya jihadi da baki ana iya jihadi da dukiya ana iya jihadi da kai kenan yaki wanda za a yi kenan bangarori na jihadi gaba daya kuma dukkan su mi ake warfa abin da aka yaka shine shirka da Allah dan idan mutum ya imani yace shi mai imani ne shi amma kuma aka same shi yana haɗa Allah da wani, yana irin abubuwa na tsahi, yana irin abubuwa na kira aljani, yana sanya mu Allah kishiya, to wannan imanin shi imani ne wanda yake rushashe ne, kamar imani ne wanda yake ragegge. Babu abin da zai sa imani ya zamanto imani cikakke sai ya zamanto an kadaita Allah shi kadai. Shi yasa dukkan annabawan da Allah ya aiko farko abin da suke kira ubudullaha wala tushriku bi shay'an, idan dan mutun yayi sallah an karantar da shi sallah, an karantar da shi zakka, an karantar da shi azumi, amma bai da tauhidi, to kamar yana aikin banza ne, yana aiki ne kuma yana rusawa. Kenan shi yasa farko annabawa idan sun zo sai su karantar da mutun tauhidi, idan tauhidin ka ya tsaya sai sallar ka ta tsaya, azumin ka da duk abin da zaka yi na bir wanda yake na bin iyaye ne, sanin haƙin makwabtaka, irin sadaka da sauran abubuwa, sai su zamanto ka karbabu a wajen Allah madaukakin sarki, saboda tauhidin ka tsayayye ne. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa yakuna ad-dinu lillah, addinin da za a bauta ta ma Allah ya kasance addini ne na Allah. Allah ya ba mu labari cewa inna ad-dina indallahi al-islam, addinin da Allah ya rada shi a bauta ta mishi a yanzu to shine addinin musulunci. Sai Allah ya ci gaba da cewa man yabtaji ghayra al-islam dinan, duk wanda ya dauki wani addini wanda ba addinin musulunci ba, wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, falan yuqbala minhu, to ba za a karba mishi ba. Kenan aiki ne wanda zai na wahala. Kenan saboda haka duk wani wanda yake bayhude dole idan yana so Allah ya karbi ibadar shi da irin bautar Allah da yake so yi, dole sai ya musulunta ya komo kasa kalkashin addinin musulunci. Haka shi ma Kirista, kenan duk Kirista da zai yi addinin Kiristanci a yanzu tare da sanin cewa Allah madaukakin sarki ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci, kamar aikin banza ne yake, wahala ne yake. Akwai maganganu da ake addini addini Allah ɗaya addini, wannan magana ce wadda take lalacacciyar magana. Babu addinin da mutum zai addinantu da shi sai addinin musulunci, shine ma'ana wa yakuna dinu lillahi, ya kasance Allah shi kadai. Yakunu dinu lillah, Ibn Kathir yake cewa addini ya kasance na Allah. Huwa zahiru ala sa'iril adiyan, wanda kuma addini ya zo ya zamanto shi ne babba, ya take duk wani addini, addinin Yahudanci, Musulunci ya take shi, daman can kuma addinin Nasaranci ya zo ya take wancan addinin Yahudanci, kuma addinin Nasaranci shi ma Musulunci ya zo ya shahe shi. Yanzu kenan duk wanda zai bauta wa Allah dole ya zamna kalkashin raya ta manzo sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda hadisi inganta cikin wajen Imam Bukhari da Imam Muslim daga Abi Musa al-Ash'ari, sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam, yake cewa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama anir rajuli yuqatilu shaja'a, wajen yaki fi sabilillah, sai aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama menene matsayin mutumin da yake yaki dan kasancewa shi shuja'a ne, mai karhi ne, mutum ne mai karhin gaske, zai zo ya kakkashe mutane. Wanda ya haka aka tambaye manzo menene hukuncin shi, wa yuqatilu hamiya, tambaya ta biyu kuma aka ce sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin mutumin da zai yaki saboda irin abubuwa waɗanda suke na jahiliya, kamar abubuwa na kabilanci. Wa yuqatilu riya'an, na uku aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin mutumin da zai yaki dan a ganshi, dan a ce ai su wane ma da su ake yi, ai wane dare da rana yana tare da masu jihadi, ayu zalika fi sabilillah, aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan guda uku wane ne yake fi sabilillah, wanda yake gwada ƙarhi ko kuma wanda yake dan hamiya ta jahiliya, kabilanci da sauransu da dangaranci, ko kuma wanda yake dan a gani. Sallallahu alaihi wasallama sai ba da amsa wadda take dunkulalliyar amsa, yace man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, duk wanda ya yaki dan karmar Allah ta zamanto sama saman komi, to wannan shine fi sabilillah. Kenan kaga waɗannan guda uku gaba ɗaya babu su a ciki. Ashe duk wani jihadi in dai ba da sunan Allah bane, to ba kiran shi jihadi, sai da sami wani suna daban. So da yawa akan samu suna jihadi ne saboda rashin sani, amma jihadi abu ne sananne a musulunci, tsari ne mai zaman kanshi, wani ma'ana ce mai waɗin gaske wanda ya kamata a ce mun santa. Annabi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi yake cewa umurtu an qatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, fa iza qaluha asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne na riwayat Imam Bukhari da Muslim, yake cewa an umurce ni in yi yaqi fi sabilillah, amma mutane haka hin su ce la ilaha illallah. Idan mutum ya ce la ilaha illallah, khalas imanin shi a wajenka kai dan adam, ko da ƙarya yake ko ba da gaske yake, kai a wajenka imani ne cikakke, saboda kai ba abin da ka sani sai zahiri, wannan kuma baɗini Allah subhanahu wataala shine ya sani. Ashe baiwa ka yaƙi mutum wanda ya ce la ilaha illallah, kenan ka ga nan magana mai girma. Duk wanda zai jihadi, wanda ya yaƙi, wanda yake cewa la ilaha illallah, kaga kenan wannan ba a kiran shi jihadi. Dan ka kashe mutum a masallaci, ko ka kashe mutum a kasuwa, ko ka kashe mutum a wajen aikin shi, ko kuma a'a kawai kai karan kanka kai zaka mamutu hukunci, ka ce mai ya yarda da gwamnati kaza, ya zama dagutu saboda haka jinin shi ya halitta da dukiyar shi, sai ka zai ka yaƙe shi kuma yana la ilaha illallah. To kaga wannan ba a kiran shi jihadi, sai da a sami wani suna daban. Sallallahu alaihi wasallama yace an umurce ni in yaƙi mutane kahin har sai sun ce la ilaha illallah. Idan sun ce la ilaha illallah, asimu minni dima'ahum, sun kare jininsu, sun kare dukiyarsu, sai in haƙƙin la ilaha illallah ya hau kansu, a lokacin ne zan yaƙe shi. Wa hisabuhum ala Allah, kuma hisabun su yana wajen Allah. Wasu daga cikin yaƙoƙi da aka yi na musulunci tun zo zamanin sahabbai, daga cikin sahabbai akwai wanda ana cikin yaƙi ya tattara wani, yana in ya biyo shi ta nan ya biyo ta nan, da ya cin mushi sai ya ce la ilaha illallah, sai ya kashe shi. Lokacin da aka zo manzo sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labari, sallallahu alaihi wasallam yayi huduba, yayi hada fadan da bai taba yin irin shi ba, yake ce mushi aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah. To wannan kalma ce wadda take kare jinin mutum, ta kare dukiyar mutum, ta kare iyalin shi, ta kare mutuncin shi. Duk wani abin da ka sani wanda ya shiga musulunci nan da shekara 20, idan aka samu wani wanda ya ce la ilaha illallah a yau, to daidai suke, sai aikin da ya wancan. Idan ya kasance kuma niyyar shi ma mai kwari ce, zai iya yin wancan, ko kuma zai iya shiga aljanna, wancan kuma sai Allah ya mushi hisabi, ya kama shi irin laihikan da yake hanyar shiga. Akwai wanda suka shiga aljanna wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya labari, mutumin da bai taba aiki ba, bai taba yin wani sallah, bai taba yin azumi ba, bai taba yin koyo ba, daga cikinsu akwai Najashi wanda ke sarkin Habasha, ya musulunta amma kuma yana tsoron mutanen da yake tare da su a matsayin shi na sarki. In yace ya musulunta, za su yi abubuwa masu yawa, ko ya kai ga kisa, ko ya kai da abubuwa dai na siyasa a wancan lokacin. To amma ya zauna a haka sallallahu alaihi wasallam, lokacin da ya rasu yace ma ta'akhul lana fi din, nan ne ma aka samu salatul ga'ib. In wani ya mutu a wani wuri wanda ba musulmai bane, aka je aka mai binna irin ta Arnawa, to mu nan sai mu tashi, liman yace to zamu ma wani sallah, shikenan sai mu mushi sallar gawa, kenan salatul ga'ib. Sallallahu alaihi wasallama yana Madina ya mushi sallah, aka ma na jashi sallah. Daga cikin su akwai wannan wanda ya kashe mutum gomiya 99, ya je wajen wani malami ya ce mushi ai baiwa ka tuba, ka kashe mutum gomiya 99 sai ya cika na 100. To shine sai wani aka gada mushi wani malami, aka ce mai wane shine malamin Allah, ka je can wajen shi, ya kamata ka je can ka tuba. To yana cikin hanya ne ya rasu, mala'ika na rahama ya zo, mala'ika na azaba ya sauko, shikenan wannan ya ce nawa ne, wannan ya ce nawa ne, sai aka ce to a ilga yahi kusa daga ina, yahi kusa da inda ya huto na sabo, ko kuma a yahi kusa da inda za shi wajen tuba. To sai aka samu yahi kusa da inda za shi wajen tuba, zira'i ko kuma dandani, sai mala'ika na rahama ya dauke shi, kaga aljanna yayi. To wannan kalmar la ilaha illallah ita take gadar ma da mutum, kalma ce mai girma, kuma ita ce kalmatu tauhid. La ilaha illallah kenan, babu abun bauta a kan cancanta, sai Allah shi kadai maɗaukakin sarki. Idan mutum ya hudu wannan sallallahu alaihi wasallam, sai yake cewa asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah. To ita kalmar la ilaha illallah tana da haƙƙi. Menene haƙƙinta? Mutum ya zamanto bauta Allah yake shi kadai, ko kuma mutum ya zamanto akan imani yake, ba wai kasancewar in yarda to wannan kuma kalmar ta kau daga gare shi, hukuncin wanda suke kafure zai hau kanshi. Sai Allah ya ce fa'in ta hau qala udwana illa alal zalimin, in ya zaman to sun hanu mara su wanda suke kafirai ne to babu zalimci ko kuma ba za a yi ta'addanci ba illa ala zalimina sai wanda ya zaman to ya zalimci kanshi kana kaka ce a wannan musulunta ka hanya musulunta shine ya kashe wani ya kashe wani yanzu kuma gashi ya musulunta kace a ai ko ba ma kyale shi ba dole mu kashe shi a in ya musulunta shikenan fa ininta hu fala udwana illa ala zalimin imam ibn kasir yake cewa fa ininta hu amma hum fihi min ash-shirki sai aka samu jama'a suna bautar wani Allah kai sai sai suka tuba gaba daya suka koma bin addinin Allah wa qatala almu'minina kuma lokacin da suna shirka har ma sai da suka yaki mu'minai fa kufu anhum sai ga su yanzu sun tuba ba sa yakin mu'minai kuma ba sa shirka da Allah sai mala yace fa inna man qatalahum ba'da zalika fa huwa zalim to lalle wa tabbas duk wanda ya yake su bayan sun tuba bayan sun imani to wannan shi ake kira azzalim wannan shi ake kira dan ta'adda wala udwana illa ala zalimin mala yace wa hadha ma'ana qawl mujahid لا تقاتل الا من قاتل او يكون تقديره بذاك yaki ba inji malam mujahid sai wanda ya yake ka ko kuma wanda kake ganin yana cikin wadanda suke yakakka sai ce fa in tahu fala takhallasu min adh-dhulmi wa huwa ash-shirk ay wa takhallasu min ash-shirki in ya zamanto sun hanu akan abin da suke na shirka da Allah kuma ya zamanto suka ce babu su babu shirka sun yi kalmar la ilaha illallah addini Allah suke bauta ma shi kadai wala udwana alaihim ba'da zalika sawralato haka ba za a musu mana zalunci ba wal murad bil udwan ha huna al mu'aqabatu wal muqatala mala sai ga ci abinda ke nan da udwan mana ta'addanci shine a yake su ko kuma a musu wani hukuma misali a ce wani ya cutar da kai lokacin ka hanyar imani sai ga shi ya imani kana tare da shi a masallaci guda sai ka ce bari karama to wannan shine ta'addanci idan ya imani shike Allah subhanahu wataala sai ya ce fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma atada alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha kenan koda misali wani ya cutar da kai koda mai imani ma ba ma wanda ke kafiri ba to ba za ka ketare ba irin cutarwa da ya maka misali a ce ya maka bugu guda to kai ba za ka mishi biyu ba ko uku kai ma guda za ka mishi kuma koda mara imani ne idan ya cutar da kai to kai ma irin daidai yanda ya cutar da kai haka zaka cutar da shi wannan shine adalci sai Allah subhanahu wataala ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi kenan koda misali a ce wani hali ya kama zaka rama abin da aka maka to kai daidai yanda aka maka kana ketare iyaka to shikenan ka shiga cikin udwan wali hadha ma la yace dan haka qala ikrima wa qatada mala ikrima da qatada suke cewa az-zalimu allazi aba an yaqula la ilaha illa allah yana daga cikin ma'anan fala udwana illa ala zalimin ma'ana mutumin da ya tsaya akan shirkar shi yake hurda kalmar la ilaha illa allah ya kasu imani to wannan ana kiran shi azzalimi imam bukhari ya ruwaya daga abdullahi dan umar annahu atahu rajulani fi fitnat ibn az-zubayr wa qala inna an-nasa qad sana'u wa anta ibn umar wa sahibu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama فما يمنعك ان تخرج فقال يمنعني ان الله حرم دم اخي قال الم يقل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنه وكان الدين لله وانتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنه ويكون الدين لغير الله وانا حديثنا عبد الله بن عمر اكو فتنه تا ابن الزبير عبد الله بن الزبير lokacin yana matsayin khalifa ko kuma amir shugaba a garin makka lokacin hajjaj suka zo suka yake shi mana ya zamanto wata fitina wadda take ta mamaki a tsakanin su da wasu sai suka zo wajen abdullahi dan umar sai suke ce mishi kai abdullahi dan umar sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama me yake hana ka ka huta ai ya kamata kai ma ka huta yaki ko kasance da wannan ko kasance da wannan qala sai yake cewa yamna'ani anna Allah harrama dama akhi yace abin da yake hana ni huta na tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya haramta jin dan uwana a gare ni ya za in je in yaki musulmi wanda suke tare da Hajjaj musulmai ne wanda suke tare da Abdullahi ibn Zubair su ma musulmai ne shawla dan Umar kenan sai ya koma gida ya zaman shi shine wasu da suka ce mishi to ai kai ma ya kamata ka huta kai yaki har suka kawo mishi dalilin cewa waqatiluhum hatta la takuna fitna sai karanta mishi wannan ayar da suka karanta mishi me yace cha'a qatalna hatta lam takun fitna wa kana dinu lillah yace mustabbas lalle ne mun yi yaki har ya zama to babu shirka da Allah malaka ne yanzu wai musulmai ne junan su da can an yaki mushrikai an yaki kafirai ha addini an maida shi dan Allah inji Abdullah dan Umar sai yace amma yanzu ku kuna yaki ne dan ya zama to fitna ta faru a cikin musulmai kuma kuna yaki ne dan ya zama to addini ba dan Allah ba haka ya ba su amsa Abdullah dan Umar to saboda haka kenan babu wanda zaka yaka sai wanda musulunci ya tabbatar da cewa ai lalle wane za a yake shi bayan tablighi a tablighi shine a ce risala ta zo mishi ta manzo sallallahu alaihi wasallama yanda annabi ya aika a ce sarki wane sallallahu alaihi wasallama tun zamanin shi sai ya rubuta shugaba wane ka musulunta kaza da kaza sai a rubuta mishi risala dole ɗan wa'azi su je garin a musu wa'azi a ja hankalinsu akan musulunci a karantar da su a nuna musu muhimmancin addini da roman musulunci to bayan wannan ake jihadi ba wai kawai ba zuwa ake a samu gari shikenan sai a yake shi kuma ko da ba a san gari ba abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sai a tsaya daga bayan gari idan lokacin sallah yayi misali a ce asuba ne azhar ne la'asar ne da an ji kiran sallah shikenan sai a wuce wajen wannan gari ne na musulmi ko da kuma misali a ce masallaci guda ne sauran ba musulmi bane to wannan gaba ɗaya sun tsira to wannan shine tsarin musulunci shine abinda musulunci ya karantar to su da yawa mu kuma da yake ba makaranta muka je ba mutane da yawa sun yi ba da lokacinsu abinda ya shafi duniya mutum zai santa zai san sana'ar shi zai san aikin shi zai san komi amma mutum ba zai ba da lokacin da zai san addini ba to shi yasa duk magana da za a gaya maka sai ka yarda tunda kai baka sani ba duk wanda bai san abu ba sai wani ya zo yake nuna kamar ya sani ai abu kaza kaza ne ai abu kaza kaza ne har ma a kira ya ce malam wane ya zo yi bayani akan jihadi ko kuma akan wata ma'ana daban shikenan kai sai ka bi shi to kaga wannan yana daga cikin fitina wannan guda biyu wanda suka zama Abdullahi dan Umar sai da suka karanta mishi ita wannan ayar da muke cikin karanta waqatiluhum hatta la takuna fitna ai kai kasance fitina su aran me suka fassara fitina kenan fitina irin da ake cewa wani abu sabani ya shiga tsakanin musulmi da musulmi haka suka fassara shi kuma fitina kamar da muka fassara can baya ana ni da shi shirka da Allah shine fitina a wannan ayar kenan saboda haka idan baka sani ba sai wani ya fassara ya lankwasa aya yanda ya ga dama ya sa ra'ayin shi a ciki kuma kai baka isa ba ka mishi inkari ka ce ba haka bane saboda baka sani ba to kaga kenan wa masu girma ya zama dole ya zama wajibi mu rika zuwa makaranta inda mutum zai san addinin shi alal aqalla duk wasu shubuhohi duk wani abu da za a samu shakku game da imaninka a ce ka san shi zaka iya kare kanka Allah subhanahu wataala ya shirya da mu
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين
Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumat qisas wata wanda yake na al-hurma mana irin watannin da musulunci ya hana ayyaki a ciki watanni ne wanda ba a komai sai zaman lahiya a ciki sai bauta Allah wanda ya zaman to za a yi aikin haji a ciki ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumat qisas kenan watan wanda yake da al-hurma da kuma watan wanda yake da alhurma ko kuma alhurmat qisas irin alhurmomi da ake ketawa mutum ya zo keta alhurma ya je ya kai yaki to qisasi zai dole sai an rama fa man itada alaikum Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wanda ya muku ta'addanci fa'tadu alaihi to kuma ku mushi ta'addanci bi misli ma tada alaikum daidai yanda ya muku sai ku rama واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين كل صورا الله كسانcewa Allah yana tare da masu takawa masu tsoron shi Abdullahi da Abbas da Qatada da wani su suke cewa لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 60 للهجرة لوقتن النبي صلى الله عليه وسلم يجي غرم مكة دان يين ايكن عمره شكرا ta shidda hijratan manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina sai mushrikan makka suka hana shiga gari suka ce ai bai da yanci baiwa ka shiga da kai da jama'arka ka je kai hijj kai aikin umaran nan suka ce sun hana to lo ana cikin wannan sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika Usman bin Affan malaki nan dai dan tattambaye wasu a dan ba su hakuri a zo ai umara su umara kawai ya kawo su idan sai su koma sai malai ce wali haza lamma balaga annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhaym bil hudaybiya anna usmana qutila ana nan sai labari yazo cewa ai usman da aka aika cikin garin makka shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana kaman bayan gari an mushi khayma irin dakin na zane da ake na larabawa ko temple shikenan sai aka ce ai Qurayshawa sun kashe Usman sai labari ya wasu wa kana qad ba'asahu fi risalatin ila al-mushrikin sai manzo sallallahu alaihi wasallama ashe shi ya aika Usman da wata wasika zuwa ga mushrikai a garin Makka sai labari yazo cewa sun kashe shi kuma ana cikin wata wanda yake na al-hurma bay'ahu ashabuhu sai sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka mishi mubay'a kina annabi sai yace kun ga shine asharul haramu bi sharil haram kin duk da cewa ana cikin watan haram alhurma ba a yaki to amma yanzu gashi an aika musu dan yi aike kuma sun kashe dan aiken manzo sallallahu alaihi wasallama kina yanzu dole za a yake su shine fawani tada alaikum fatadu alaihi bi misli ma tada alaikum kina yanda suka muku kuma haka za ku yi sai sahabbai suka ma manzo sallallahu alaihi wasallam baya akan cewa za su shiga garin makka da yaki malaci wa kanu alfan wa 400 tahta ash-shajara ala qital al-mushrikin 400 daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi mubaya su ne waɗannan wanda Allah subhanahu wataala yake mana bayanin cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara falyu ma fi qulubihim kenan ana nan daga can baya sai labari yazo ashe Usman ba kashe shi ba malaki nan labari ne yazo amma yana nan da ran shi to shikenan sai aka fasa to wannan sai ke karantar da mu ashe tsari ne na addinin musulunci bai ba da daman ba cewa wani yazo ya turzatar da kai ya ci mutuncinka yayi abin da ya ga dama da kai a'a musulunci ya bada hanya kariya musulunci ya bada hanya ta tsare kai musulunci ya bada hanya ta kare mutunci yana duk abin da wani ya maka addinin musulunci ya bada dama ba irin na addinin kirista wanda ake cewa in mutum ya mare ka ta hagun sai ka meka mai dama ya kara ma a musulunci shi yana da tsarin kana iya ramawa kuma wannan yake nuna cewa lalle addinin musulunci addini ne wanda yake tsaye akan kawahuwan shi cewa menene yanda wani zai iya jin karhin da zai ma musulmi wani abu to haka ya kamata su ma musulmi su ji karhin da su ma suna iya mishi wani abu yanda za su kare addinin su su kare iyalin su su kare gariruwan su su kare dukiyar su da duk wani abin da wani mai hankali zai yi to su ma musulmi haka suke to nan manzo sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ana cikin wata na alhurma ya zo yin umara to inda aka ce an kashe Usman da sai sun shiga garin to amma sai labari ya zo ba a kashe shi ba to shine Allah subhanahu wataala sai yake ba mu labari cikin mani tada alaikum fa'atadu alaihi bimisli ma tada alaikum wattaqullah ey Allah ya ce ku ji tsoron shi madaukakin sarki wa alamu annallaha ma'al muttaqin amma ku san cewa Allah madaukakin sarki yana tare da wanda suke masu takawa wanda suke Allah kadai suke jin tsoro madaukakin sarki
wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum إلى التهلكة وأحصنوا إن الله يحب المحسنين
الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله كتير دوك يكو دنتهير دا الدين الله مدوك جنساركي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كده كجيوا كاونا كزوا كحلكة وأحسنوا Allah madaukakin sarki sai ya ce ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin, lalle Allah madaukakin sarki yana son waɗanda suke masu kyautatawa ne. Akwai ruwaya ta Imam Bukhari daga Abi Hatim daga Huzaifa, ruwaya ta Ibn Abi Hatim da kuma Huzaifa akan ita sababin sabkar da ita wannan ayar, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Da hadisi na Aslam ibn Imran qala, sai yake cewa wani namiji daga cikin sahabbai na Manzo sallallahu alaihi wasallama a wani garin da ake cewa Constantinople, can wajen Rasha ne, za a ce wajen sanyi ne, lokacin da sahabbai na Manzo sallallahu alaihi wasallam suka je yaki tare da Abu Ayyub al-Ansari wanda shine mana komandan yaki, to shikenan sai wata tawaga ta zo ta kafure wanda suke masu dimbin yawa, sai wani shi kadai ya shige su da yaki, yana ana tafafatawa, shikenan wasu mutane sai suke cewa ai ya hallar kanshi, ya hallar kanshi. To lokacin da ake wannan bayani, shi Abu Ayyub al-Ansari sai yake cewa sahibna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa shahidna ma'ahu mashahid wa nasarnahu, falam ma fashal Islam wa zahara ijtama'ana ma'a ma'ashar al-ansar najiyan. Sai yake ba su labarin wannan ayar, shi wannan mutumin da yace ya hallan kanshi, ya kashe kanshi, ba wannan ma'ana ake ni ba. Sai yace mu ne muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, muka taimaka mishi da dukiyanmu da kawunanmu har ya zamanto musulunci ya ci gaba. Wata rana Abu Ayyub al-Ansari sai yake cewa sai muka zo muka zamna mu mutanen Madina, sai suke cewa mun kashe kuɗi da yawa, musulunci ya ci gaba, kuɗinmu yayi ya rage, mun ba da kawunan mun yi kaza mun yi kaza, sai suka ce yanzu tunda addini ya watsu, to ai sai mu koma gida mu shiga kasuwanci mu shiga abubuwa waɗanda suke zamu maido abubuwan da muka rasa. To shine sai wannan ayata sabkar, shine sai yake ce musu kenan waccan magarar da suke cewa ya hallaka kanshi, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, abinda ake da shi shine mutun ya hwasa taimaka ma addini, ka hwasa wa duk wani katabus wanda zai sa addinin musulmi ci gaba, sai ka hwasa ka zo ka zamna, to wannan kamar ka jefa kanka zuwa ga halaka, ba wai ka kashe kanka ba. Da can kana taimakawa sai ka hwasa, da can da kai ake karatu ko da kai ake zuwa wajen wa'azi ko da kai ake zuwa kauye ko da kai kake karantarwa a wuri kaza, kai kake wa'azi, kai kake kaza, kake kaza, sai ka hwasa, kuma addini yake ci baya dalilin wannan hwasawa da kai, to kamar ka halakar da kanka ne. Yana abin da ya dace shine ka ciyar dan addinin Allah ya ci gaba, shine wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Sai yace fa kanat at-tahlikatu iqamatu fil ahli wal mali wa tarkul jihad. Abin da ake da halaka anan shine mutun ya zauna a gida a cikin iyalin shi, babu ciyarwa na dukiya, kuma ya bar jihadi fi sabilillah, to wannan shine ya kamar ka kai kanka zuwa ga halaka. To kenan sai zama wajibi duk abin da zaka iya badawa na gudunmuwa da addinin musulunci ci gaba, to ya zama wajibi a kanka. Idan ka ja baya, kai kasala, kai kasa a gwiwa, to ka tabbatar kaman kana halakar da kanka ne, shine mana wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kana iya bada wata shawara addinin musulunci ci gaba, dan so da yawa idan ana zancin taimako, taimaka ma addini, so da yawa tunaninmu yakan zuwa ga dukiya, tunda ni bani da kuɗi, wani irin taimako zan iya badawa? Kana iya bada taimako na ra'ayinka, ta wace hanya za a yi mutane su gane addini, a san sunna ta Manzo sallallahu alaihi wasallama, a bautata ma Allah yanda ya cancanta, ta wace tubara? Kai kuma Allah ya baka ra'ayi mai kyau da zance, ko kuma a ƙarhi gare ka, ko kuma wata sana'a gare ka, misali a ce kai ɗan jarida ne ko ɗan wane ne, kana iya wata magana wanda mutane za su ji, za ka iya taimaka ma addini ta wannan ɓangare. Ta kowane hali, idan mutum gudunmuwa zai bada wanda musulunci zai ɗaukaka, musulunci zai ci gaba daga inda yake, sai ya hwasa, to wannan mutumin shi ne kamar ya halakar da kanshi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu, sai mu dace. Shine sai malai ya ce laysa zalika fil qital innama huwa fi nafaqa. Abinda ake ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ba ana nihi ba wai a yaki ne, mutum dan ya shiga cikin taro an kashe shi, a ko dan mutum ya kai jihadi fi sabilillah, ana nihi da al fitna anan, ko kuma at tahluka, shine mutum ya hasa taimaka ma addini, musamman kuma abinda ya shahi ciyarwa shine babba. An tumsika bi yadika an nafaqati fi sabilillah, malai ce ka janye hannunka akan taimakon addinin Allah wala tulqi biyadika ila tahluka kana in ka wasa ka janye to kamar ka je wa kanka ka je wa hannunka zuwa ga halaka kana dole duk damar da gare ka ka taimaka ma addinin Ubangiji subhanahu wataala ba wai sai kana da kuma dukiya da yawa duk wata hanya in Qur'ani guda ka sai kai makaranta ka taimaka in wani abu wanda gashi nan kana ganin kamar abu ne karami amma to a wajen Allah subhanahu wataala babba ne addinin musulunci zai amfano da shi ya zama wajibi ya cancanta a ce ka taimaka da shi Ibn Kasir yake cewa madmunul aya abinda wannan aya ta kumsa gaba daya al-amru bil infaqi fi sabilillah wannan aya kamar tana mana umurni ne cewa kowa ya ciyar dan dauka kalmar ubangiji fi sa'il wujuhul qurbat wa wujuhut ta'at ta kowace bangare wane ya taimaka ta bangare kaza wane ya taimaka ta bangare kaza wane kai zaka bada gudunmuwa bangare kaza kai zaka bada mana kowa daidai karfin shi daidai ruwa daidai tsaki malaka wa khasatan sarful amwal fi qital a'da'i musamman kuma mutanen za su taimaka da dukiya wajen yakan wanda suke makiyan musulunci wa bazaluha fi ma yaqwa bihi almuslimuna ala aduhum mutun ya bada dukiyar shi karantarwa da taimakawa da agazawa dan ya zama to musulmi sun yi karfi musulmi sun san cikin ma'ana sun san addinin su ya zama to musulmi suna da ilimi an kori jahilci wal ikhbaru an tarki fi'lu zalika to Allah madauki sarki yana ba mu labarin cewa duk wanda ya bar wannan bi annahu halakun kamar mutun ya halaka kake taimaka ma addinin ubangiji kake zuwa ayi da kai kuma kai wani ma Allah ya kiyaye ba ma san masu yin to wannan mutum kamar ya ma'ana sa kanshi zuwa ga halaka wa damar liman lazimahu wa atada summa atahu bil amr bil ihsan sai Allah subhanahu wataala ce wa ahsinu to wannan kalma ce wanda Allah madaukakin sarki na ba mu labari cewa ku ciyar da dukiyarku ku ciyar da ma'ana ku bi hanyar za ku bi da addini ya ci gaba haka kuma ku kyautata duk abin da ka san na kyautatawa ne ba sai an ce ba abu kaza ko abu kaza duk abin da za a ce wane ya kyautata ma addinin musulunci wane ya kyautata ma al'umman musulmi wane ya kyautata ma musulunci to wannan abin ya kamata a ce ka aikata shi inna allaha lalle Allah madaukakin sarki yuhibbul muhsinin Allah subhanahu wataala yana son waɗanda suke masu kyautatawa ne malai ce wa huwa a'la maqamatu ta'a dan shi ihsan yana daga cikin manyan a cikin bin Allah yi ma Allah da'a to ihsan yana ciki shine al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar malaika jibril ya ce mishi ma huwa al-ihsan al-ihsan shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi in kai baka ganin Allah to Allah madauki sarki shi yana ganin ka kenan duk abin da zaka yi sharwa ga addini ba da gudunmuwa taimaka ma addini taimaka ma akulun musulmi to wanda ya zamanto kai fi sabilillahi dan ka samu lada a wajen Allah madaukakin sarki kuma Allah yana ganin irin aikin da kake yi kada kai jiran yabo ga wajen mutane kada kai jiran cewa sai an baka wani abu ko kuma sai su wani sun yarda da kai abinda ake so ya zamanto aiki na fi sabilillahi kai dan Allah kai idan kai wannan ka sauke kuma Allah madaukakin sarki zai baka lada Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mu abinda muke daidai ina ga zamu dakata daga nan abinda muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi